sashen Hausa na Murar Amurka ke muku magana daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen Hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani da LOL Niya da ke jamhuriyar Nijar, sai ta Alpha Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa cikin wannan shiri na musamman da ni Umar Faruk Musa zan gabatar. Shirin na kunshe da rahotanni akan sabani da jam'iyyar APC ke fama da shi a jihar Bauchi, wayar da kai kan cutar corona a jihar Filato, shirin noma yankin Maradi a jamhuriyar Nijar. Kazalika muna dauke da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridun Kamaru. Kafin nan a dakaci labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wata kungiyar likitocin Najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar ta samarwa mambobin kungiyar karin kayan aiki na kariya, ta kuma biya su kudin aiki na yanayi mai cike da hadari kamar na jinyar waɗanda suka kamu da cutar COVID-19, ko kuma za su zafafa batun yajin aiki da suka fara tun ranar Litinin, ji shugaban kungiyar. Dr. Aliyu Sakumba, shugaban kungiyar likitocin Najeriya, ya ce yanzu haka mambobin kungiyar da ke kula da waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a cibiyoyin jinyar su za su tsaya da ayyukansu sai dai in gwamnatocin tarayya da na jihohi sun biya bukatunsu a cikin makonni 2. Likitoci da yawa da ba a san adadinsu ba daga kungiyar mai mambobi 5,000 wanda ke wakiltar akalla kashi 3 na likitocin Najeriya sun bi ayyukansu a asibitocin gwamnati. Akalla likitoci 10 sun mutu daga cutar COVID-19, cutar da ke saurin yaduwa wadda coronavirus ke janyowa. Sakumba ya nuna damuwa kan cewa kimanin likitoci 200 ne suka kamu da cutar. Hukumomin Beijing sun sake daukar tsauraran matakan kulle jama'a da hana zirga-zirga tare da gudanar da gwajin cutar COVID-19 mai yawan gaske akan mazaunan birnin, bayan da aka sake samun barkewar cutar ta COVID-19 a ɗaya daga cikin manyan kasuwannin sayar da kayan abinci na birnin. Babban birnin ƙasar China ya shiga cikin wani yanayi wanda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka bayyana a matsayin tamkar yanayin yaƙi, bayan da aka samu rahoton mutum 106 sun kamu da cutar kusa da wata kasuwar sayar da kayan abinci ta Zinfa'i da ke gudumar Fantine a kudu maso yammacin Beijing. Hukumomin birnin sun tura jami'an yaƙi da annoba 100,000 kuma sun sanya tsauraran matakan kulle a akalla yankuna 28. Makarantu da wuraren wasanni da aka shirya budewa yanzu za su ci gaba da kasancewa a rufe, kuma jami'ai a Beijing sun hana mazauna birnin da ke zaune a yankunan da suka fi kasancewa cikin hadari gaske fita babban birnin. Haka kuma an hana masu taksi da sauran motocin haya fita birnin da fasinja. Masu sharhi sun ce daukan tsauraran matakai na da mahimmanci ga jam'iyyar Kwaministancin China ta CCP, bayan ta samar da kwarin gwiwa a cikin gida ta hanyar ayyana nasara kan yaki da COVID-19, duk da cewa da farko an yi rufa-rufa an kuma samu mishkila. Amma duk da haka wasu kwararru sun yi imanin cewa matakan da hukumomin Beijing suka dauka sun yi tsanani, kuma mazauna birnin sun yi kira da a dauki matakai masu sassauci a yaki da annobar. A jiya Talata, masana kimiyya na Burtaniya sun sanar da cewa an sami babbar nasara a yaki da coronavirus. Sun ce wani maganin steroid da ake kira dexamethasone mai saukin samu mai arha kuma zai iya hana kisa daga cutar COVID-19. Masana kimiyya daga jami'ar Oxford ta Burtaniya sun ce a wani gwaji da aka yi da maganin na dexamethasone ya rage yawan mace-macen masu jinyar da ke amfani da na'urar taimakawa numfashi da kashi 35 cikin 100. Haka kuma ya taimakawa marasa lafiya da yanayinsu bai yi tsananin buƙatar na'urar numfashi ba da kashi 20 cikin 100. Peter Holby, ƙwararren da ke jagorantar gwajin maganin, ya faɗa wa wani taron manema labarai a Downing Street cewa sakamakon da suka gani abin mamaki ne kwarai. Prime Minister Boris Johnson da ke tsaye gefensa ya yaba wa gwajin, yana mai kiransa gagarumin nasarar da aka gani ya zuwa yanzu a bangaren maganin COVID-19. A daidai lokacin da ake gudanar da zanga-zangar kan titi a fadin kasar, jiya Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu a wata dokar shugaban kasa wanda za ta zayyana garan bawal din da aka yi wa 'yan sandar kasar. Dokar za ta karfafa hukumomin 'yan sanda a fadin kasar su yi aiki da ka'idoji na kwarewa don yi wa al'ummominsu aiki. Waɗannan ka'idoji za su kasance masu ƙarfin gaske a doron duniya, a cewar shugaban. Haka kuma dokar ta buƙaci cibiyoyin da ke bincike da ba da horo kan cancantan su horar da jami'an kan dabarun rage tsananin yanayi da kuma ka'idodin yin amfani da ƙarfi. Wani ɓangaren dokar kuma ya buƙaci a ƙirƙiro tsarin da 'yan sanda za su yi aiki da jami'an kula da harkokin zamantakewa wajen amsa wani kira da suka samu wanda bai da nasaba da tada hankali ta hanyar ware kuɗaɗe daga gwamnatin tarayya don a tallafa wa jami'ai wajen tunkarar mutane da ba su da mahalli da waɗanda ke da matsalar taɓin hankali da kuma masu lalurar shan miyagun ƙwayoyi, a cewar Trump. 'Yan sanda a Paris sun zargi wasu ƙungiyoyin 'yan tawaye da mamaye wata zanga-zangar lumana jami'an lafiya suka yi a tsakiyar birnin Paris jiya Talata.
Madalla, yayin da kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar da dakatar da shugaban jam'iyyar APC Adam Oshomole daga mukaminsa da na Abiola Ajimobi a matsayin muƙaddashinsa can jihar Bauchi ma, reshen jam'iyyar ya auka cikin wani rashin jituwar da ya kai ga wasu 'yan jam'iyyar dakatar da shugaban jam'iyyar Ubanana. Daga Bauchi ga rahoton Abdulhab Muhammad.
A jawabinsa ga manema labarai, wakilin jam'iyyar APC a matakin ƙasa kuma jigo a matakin jiha, Alhaji Ibrahim Ango, ya shaida cewa sun ɗauki wannan mataki ne domin dawo da martaba da kuma kimar jam'iyyar. Yana mai cewa zaben da ya kai ga ayyana Ubanana a matsayin shugaban jam'iyyar haramtacce ne.
Sunana Alhaji Ibrahim Gambo Kobi, wanda aka fi sani da Ibrahim Ago. Makasudin wannan taro da kaga muka yi, makasudin taro ne wannan abun da yake damun mu akan jami'an mu ta APC a jihar Bauchi da kasa gaba daya. Wato akwai irin abubuwan da yake faruwa wanda idan ba mu muka tsaya da kanmu muka gyara abun mu ba zai gyaru ba. Shugabannin da aka musu dauki daura sun kashe jami'a, sun lalace jami'a. Shi wanda yake jagoranta kamar wanda aka bashi wannan gurbin wannan abun da dauki dauran makinan, so bai iya gudanar da abun ba. Kuma bayan ma ka ina so ka maka wannan bayani bayan da muka a maganar cire shi da muka yi baya, tsohon gwamnati zai tafi wancan Muhammadu Abdullahi Abubakar ya kira mu, ya kira tashin mu ya ba mu hakuri akan gusa kuskure za a gyara. To ba a gyara ba, an ka zo aka yi congress na illegal congress wanda aka yi na zalunci wanda ba akan kaida ba. So kaga shi ba shugaba ne, tunda shi shugaban da yake kira kan kujeran chairman na jam'iyya ya kamata a constitution ne fice ya kaso ka kai ka shiga takara. Ba su sauka ba ya shiga takara ya nade da ransa. Ba a je bilin taro an yi taro na cewa wani ya ci abu daga ward ba, wani ya ci chairman daga local government, wani ya ci chairman. Aka yi abun da aka ga dama, so da aka muke alubulantan wannan shi yasa muka kira taro. Ni inda ga ganin nan ina da certificate na matsayin na delegate na national delegate na jami'an ABG, shugaban jami'a na state Alhaji Uba Amin Nana. Yawa, so da ka mun cire shi mun sauke shi mu ba ma san sa. Yawa, mu ɗin jami'an APC ne mun dauko Alhaji Aminu na Borno dan chairman na Ekshara local government, shi muka bashi acting chairman na jami'an mu na state.
Har ila yau wani fitacce dan jami'an APC a Bauchi ga abin da yake cewa akan batun.
Suna Allah da yari. Misau. Wannan taro mun zo mun tara ne mu ga duniya cewa eh wannan shugaba na mu fa mu bai yarda shi ba. Ubanana. Bai mu shi shugaban na APC wanda ake ganin saukakkiya. Shi ne ba bukatun sa. Saboda haka abin da muka zo muka nuna mu ga duniya wannan shugaba fa saukakke ne, ba mata shi kuma jam'iyyar muke so.
A mai da martani tsigaggen shugaban APC Uba Amin Nana cewa yayi
ya saukar da wani shugaba ko wasu shugabanni ne ya ake yi a saukar da su, because wannan abin an tanar da shi a tsarin mulki na jam'iyya. Amma wani mutum ko wasu mutane kawai su bugi kirje lokaci guda su taso su ce sun saukar da shugabannin jam'iyya kamar yadda wasu aka ce sun yi, to kaga wannan ya zama almara ko tatsuna. Kamar mutum ne kawai sai maka kan titi ce maka na saki matarka, to me zaka ce? Sai dai ka ce Allah Ubangiji ya kawo sauki, saboda ka san akwai matsala. So dan haka a jami'ance ba wani cikakken ko dogon bayani zan yi na wani mai da martani akan wannan ba.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaishe ka Abdulwahab. A can kuma yamma da Bauchi, wato jihar Filato, Zainab Babaji ta aiko mana da rahoton ci gaba da wayar da kan al'umma akan hanyoyin kare kai daga annobar cutar coronavirus.
Hukumar da ke takaita yaduwar cututtuka ta kasa wato NCDC ta ce fitowar mutane don yin gwajin cutar COVID-19 zai taimaka kwarai wajen yaki da yaduwar cutar. A wani taron bita da hukumar ta yi wa sarakuna da malaman addinai a jihar Plateau kan matakan fadakar da al'umma kan illar cutar, hukumar NCDC ta ce ganin yadda cutar ke kara yaduwa a Najeriya, dole ne sai mutane sun gabatar da kansu don yin gwajin cutar sannan a samu saukin yaduwarta. Mr. Akpan Aneche shine jami'in da ke bin diddigin cutar coronavirus a jihar Plateau.
Al'umma su gabatar da kansu domin a samu ayi testin din su, kuma testin din nan kyauta ne wanda yake da shi ai mai jinya, wanda bai da shi a komai gida.
Amma kana ganin kamar cutar na karuwa ne ko yana raguwa?
Eh, cutar baya raguwa domin in kin lura kwanakin da aka lockdown ya dan ragu, shine yana dan karuwa wannan kwanaki. In kin lura kaman jiya muna da 12 a Plateau, ai tana da yawa.
Mai martaba sarkin Kanam Alhaji Mu'azu Muhammadu yace cutar coronavirus gaskiya ce, dan haka tilas al'umma su dau matakan kariya.
Yanda muka fara mun samu tirjiya kaman harka ne da muka yi na polio, da yawan tirjiya ya zo daga wajen mutane, amma da mutane suka ga tafiya yayi tafiya a sun mika wuya kuma sun yarda, gashi har mun kai musu yanda ana kokarin fitan cikin maganan polio. So mutane su daina ma sa sammanin cewa wannan abin kariya ne ko wani ne ya shirya. Manyan mutanen da suka mutu saboda wannan ciwo, to ya ishe wanda yake kasa ya gane cewa abin gaskiya ne. Amma mutane su fahimta, su kiyaye, su bi dokokin da aka ce a bi.
Su ma shugabannin addinai suna da gagarumin gudunmawa wajen fadakar da jama'a. Hajiya Muhibba Abdulrazak ita ce amira a kungiyar mata musulmi wato Form 1 a jihar Plateau.
Idan kaga mutun ya shigo, kira NCDC. In ba ka da number, samu limamin angwanka. Gawani fa ya zo daga wani gari, ba abun tashin hankali bane. Wannan ciwo ba wai an ce wai rayuwa ta kare bane ko kwa shine mutuwa. Saboda haka komai da mu bi dokokin da aka aje.
Pastor Julius Arabo jami'i ne a kungiyar hadin kan Krista wato Kan a jihar Plateau.
Mutane wanda bai tabbatar da wannan cuta cewa gaskiya bane, watakila ya zaga asibiti inda a ce a gwamnati ta sanar akwai marasa lafiya ya je leka ya ga da idonsa. Cutan ba wowo bane kuma ba tasuniya bane.
Shiko Ridwan Imam da ke kula da bangaren wa'azin musulunci a kafafen talabijin a jihar Plateau yace jama'a su daina nuna kyama da tsangwamawa masu dauke da cutar.
Waɗanda suka kamu da wannan cuta ba su da laifi, kuma ba abun kyama bane, kuma cuta ne wanda idan ka kamu za ka iya warkewa. Wanda bai kamu ba kada yayi izgili ga wanda ya kamu, ya sani shi wanda ya kamu Allah ne jaraba shi da shi, shi kuma da bai kamu ba shi ma kanshi jarabawa ne rashin kamuwa.
Adadin masu dauke da cutar coronavirus a Najeriya dai ya haura 16,600, yayin da fiye da 424 suka mutu da cutar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Kar a shafa, rahotannin na zo muku ne daga nan ofishin sashen Hausa na muryar Amurka a Abuja, Najeriya. Daga jamhuriyar Niger kuma wakilarmu Tamar Abari ta aiko mana rahoton shirye-shiryen komawa gona da al'ummar jihar Maradi ke yi bayan saukar damuna a yankin kudancin Sahel.
Biyo bayan matsalolin 'yan bindiga da suka yi kamari a wasu yankuna na jihar Maradi, har ma yake neman hana talakawan yin ayyukan noma, hukumomin jihar sun ce sun dauki dukkan matakai don ganin sun yi wannan noma. Yanzu haka dai tuni aka fara samun ruwa a kan iyakokin. Zuwa yanzu lura da yadda matsalolin 'yan bindigar ya fara sauki a yankunan Katsina, Maradi da Zamfara. Talakawan na ganin za su iya yin aikin nomansu a cikin kwanciyar hankali kamar yadda suka saba, cewar Malam Abdu na yankin Gabi a jihar Maradi.
Sojojin Najeriya kuma gaskiya sun ba da haɗin kai. Zai aje sosai, muna gani matuƙa kamar suna shigowa ma daga nan cikin ƙasar Nijar suna koma. Ga noma ya taho gabaɗaya, suka ce ba a noma gabana. Wannan haɗin kan da aka bada gaskiya muna ji ana fatataka, kuma muna jin daɗi. Magana da muke buga muna kwantar Bridget da kawai a nan, wane ne zai ban wurin bacci? Gaskiya kwanciyar hankali.
Duk dai da haka yawancin su na cikin dardar, lura da yadda hare-haren 'yan bindigar yake. Garba Alasan, mazaunin garin Bangini, ya tabbatar da hakan.
Al'umma duk ta bakin iyaka tana cikin tsoro. Kwana biyu zuwa uku tana zo ma mutane, sun san ko ta wata hanya za su zo su kai ma mutane farmaki, su kashe mutane ko su amfe musu jijiya. Zaman dardar aka yi tun da ba mai zamnawa ki ce shi kwana ko shi hankalin shi kwance. Wanda wurin za ka ta yara gari na da shi yaka baka tunanin ko yanzu ko sai ka yaka samu labari sannan ka tai sai a ce ba kamar yadda aka saba zama ba.
Gwamnan jihar Maradi Malam Zakari Umaru ya ce sun dauki dukkan matakan da suka dace dan ganin wannan al'umma ta yi aikin noman ta kama daga taki, abinci da dukkan abin da zai ba su damar yin noman su cikin kwanciyar hankali.
Manomi an hada mishi komi, ga abinci ana saida a farashi mai rahusa, ga na kyauta ana kawowa, ga takin zamani an rage mishi kudi, ga iri tsabtacce mai kyau, kuma ga tsaro fasuri tana yawo saboda manoma su yi aiki hankali kwanta cikin gonakansu. Ga dai mutumin karkara babu wani abu wanda za a yi mishi wanda yake wannan.
Tamar Abari, murya Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Niger.
A gaishe ki Tamar da dimbin masu sauraron murya Amurka sau hudu a wuni. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Yanzu za a mika filin ga Aisha Ma'azu daga Washington DC domin gabatar da shirin yanayi da muhalli.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Watan Yunin kowace shekara ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar muhalli ta duniya. Sai dai a wannan shekarar, yadda aka gudanar da bikin ya dan bambanta da sauran shekaru a sanadiyar COVID-19. Cibiyar amfani da fasahar sadarwa ta zamani CITAD a Kano ta gudanar da bikin raya wannan rana ta hanyar kafar sadarwa ta Zoom. To yanzu zan miƙa ragamar shirin ga baraka.
bana sun gudanar da taron ne ta hanyar ba da tattaunawa akan wata makala da suka yi wa lakabi da circular economy. Ma'ana dukkanin abin da bashi da amfani na wani kamfani ko wasu sashe na al'umma za a iya amfani da wata hanya da zarar hukumomi za su alkinta haka ba tare da an sanya mahalli cikin matsala ko takura ba. Isyaku Garba jami'i daga cibiyar Sitad ya yi karin haske dangane da dalilan da yasa suka gudanar da ranar ta kafar sadarwa ta Zoom.
Da tana shirya makamancin aikace-aikacen wannan akan muhalli. A bayan mun shirya environmental literacy a tare da haɗin kan wata itama cibiya BSO volunteer service overseas. Sannan halin yanzu akwai bincike da muke nazari akan e-waste, wato kamar yadda ake samun shara na daga kayayyakin fasaha sada handset, television, radio da makamancinsu, wani electronics din ya ake sarrafa su. A bana ma ta shiga sauran kasashe da studioyi domin gabatar da bikin wannan ranar muhalli. Mun zabi wannan topic domin taken da ake na bana dama shine safe environment. Dama cibiyar tana wayarwa da al'umma su fahimci fasahar sadarwa ta zamani a dukkan harkokinsu na yau da kullum, bayan aikace-aikace da kasuwanci da makamancin irin wannan da harkar ilimi. Sannan duba da yanayin da muke ciki na COVID-19 da ake fama da shi a duniya, mai observing in social distancing da ake so. Bayan serving environment, wannan zai wayarwa da al'umma da hukumomin kai fahimci duniya yadda ake samu canji. Wannan ba sabon abu bane a duniya, kamar Amurka da China sun yi nisa da kai, kuma dama ce da zai haɓaka tattalin arzikin ƙasa kuma zai samo wa da jama'a ayyuka. Kowa ya san yadda muke sani da ana sababbin bola na wasu jewa sun yi kuɗi, amma wasu ba ɗauki shi da muhimmanci ba, wanda a duniya sun ci gaba yanzu harkan circular economy. So shi yasa muka zaɓi wannan topic, safe environment.
Ƙarin bayani shi ne a kasan yayin da kake wani aiki za ka ga wata dama kada ta saba ce maka, kamar da wasu sukan yi amfani da irin wannan musamman masu bincike. Sakamakon wasu ayyuka da muke da wato hukumar kula da mata da yara, wato ministry ma'aikatar kula da mata da walwala ta matasa, mun ci karo da wani jami'i da suka kiga mana jihar Kano ta fara shirye-shirye akan irin wannan waste management. To sai muka daɗa amfani da wannan dama mu shigo da wannan magana na circular economy.
Ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da takarda a ranar muhalli ta duniya, Malam Umar Sale Anka jami'i na ƙungiyar rajin kare muhalli ta Nigeria Environmental Society, ta yi bayani dangane da yadda circular economy yake aiki.
Dambun yawan jama'a da suke a duniya na jawo barazana ga ita kanta duniyar baki ɗaya, saboda buƙata da ake yi ta makamashi da kuma abin ma'adani da ake iya sarrafawa domin yin kere-kere. To wannan ne yasa aka zauna ake tunanin yadda duniya za ta canza daga sari ka kera ka yar. Ma'ana shine idan kana buƙatar wani abu makamashi ko kuma ma'adani da kake buƙata ka kirkiro ko ka kera wani abu a zamani na da ko kuma yin tsarin da ake ciki a yawancin ƙasashe, shine idan ka je ka haƙo wannan abun ka narka, misali ka kera abin da zaka kera da shi, yawanci kashi 90 na wa'annan abin da kai kera da shi yakan zama shine abin da zaka kuma watsar. Kashi 10 shine ake kera abin da ake bukata da shi domin a amfana da shi. Kashi 80 zubar da shi ake. To abin da za a zubar kashi 80 din nan yakan zama barazana ga ita kanta duniyar da kuma muhalli baki daya da jama'a suke rayuwa. So shine akai tunanin kawo tsari na cewar maimakon layi samburdai da za ka bi ka ce ka samar da abu ka kera kuma ya zama ragowar, shine aka ce yanzu zai kuri ne a ce ana zagaye da shi duk abin da ka haƙo a ƙasa, misali ma'adani wanda ba su da yawa, akwai wayanda sun kusa karewa. So shi yasa ake so a ɗauko tsari na cewa duk abin da ka haƙo kai amfani da shi ba za ka yadda wannan kashi 80 din ba. Kashi 80 din nan ya kasance shi shine ma'adani a gurin wani kuma da zai iya amfani da shi kera wani abu, ma'ana babu wani abu da zaka yadda shi. So saboda haka wannan tsari na tattalin arziki ma shine yakan samu wanda jama'a ayyukan yi, maimakon ka ce ka yadda abu ya zo kuma ya gurbata muhalli, ita kanta duniyar za ta zauna lafiya. Domin me babu wanda ya san iyaka abin da duniyar nan za ta iya dauka, shi yasa muka shiga cikin rudani ana samun ambaliyar ruwa da kuma wasu al'amura da suke damun rayuwar jama'a.
Masu sauraro, iya abin da zamu iya kawo muku kenan cikin shirin a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, mu sake dawowa da wani sabon shirin. A madadin bakin namu Umar Sale Anka da Isiyaku Garba, sai barka Bashir da ta tattauna da su da kuma wacce ta hada mana shirin Julie Leathers Gresham. Ni Aisha Mu'azza nake muku fatar alkhairi. Ma'assalama.
Makon gobe idan Allah ya kai mu, za mu dawo muku da wani sabon shirin. Wannan kuma shine ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe, sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru da Awal Garba ya haɗa mana.
Shirin namu na wannan mako ne da jaridar da Republic ta kasar Jamhuriyar Kamaru, anda farkon shafin ta ta tabo irin kokarin da likitocin kasar suka yi wajen yaki da cutar coronavirus a fadin kasar. Shugaba Paul Biya na kasar Kamaru ya yi kokari don daga musu lambar yabo har ma da tallafin miliyan ɗari na sefin kudin Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Nouvelles du Sahara ta kasar Kamaru anda ta ce gwamnatin Amurka tana sassawa gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru domin mahukunta su yi kokari na ganin cewa sun sako tsohon dan jaridan kasar kuma tsohon darakta janar megan telebijin din kasar mallakar gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru Ahmadu Bamulke, wanda yake gargami a gidan yari da ke birnin Yaounde yau sama da shekaru 8, anda ake tuhumarsa da ruda ciki da kudin gwamnatin kasar. Jaridar Esengen ta kasar Kamaru ita kuma cewa ta yi ofishin karamar hukumar Muntale da ke jihar tsakiyar kasar Kamaru yanzu dai ya kone kurmus. Gwamnati ta ce ta gudanar da bincike ga gwamnati domin ta gano ko mene ne sanadiyar afkuwan gobarar. Jaridar Media ta kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma ta rawaito mana a farkon shafin ta cewar mararen hula guda biyu ne suka rasa rayuwarsu a garin Mambe da ke bangaren yan awarin kasar a wani harin kwantambauna da masu dauke da bindiga suka kai wanda ake kiran su Ambaboy. Jaridar Peace Actual ta kasar Kamaru ita kuma cewa ta yi gwamnatin kasar da ta bawa bangaren ilimin primary da kuma sakandare tallafi na kudade har miliyar 6.5 na sefin kudin nahiyar Afirka domin hoɓasan da suke yi wajen bawa matasa ilimi mai inganci. Jaridar Afrin Media ita kuma ta yaba wa kungiyar sudimin ta kasar Jamhuriyar Kamaru wani suke kokari na gudanar da ayyukanta tsakaninta da limamai da kuma sarakunan musulunci a fadin kasar wajen kokari da suke yi na wayarwa mutane kai, musamman ma wajen ganin an koya musu ka'idodi wanda lejoji suka bayar ga al'umma domin hana kamuwa da cutar nan ta coronavirus a fadin kasar Jamhuriyar Kamaru. Wannan aikin dai ana gudanarwa ne karkashin shugaban kungiyar ta sudimin na kasa Dr. Musa Umaru. Jaridar Emergence ta kasar Kamaru ita kuma ta yi mana ƙarin haske ne wajen hango lambar yabon da Prime Minister kasar Jangote ya samu, musamman ma a wannan shekara na irin namiji kokarin da yake yi na sace rikicin da yake cinyewa a bangaren yan awarin kasar masu amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila. Sai kuma jaridar Lesuwa ta kasar Kamaru ita kuma ta labata mana cewar gwamnatin China ta ba wa dakarun tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru gudunmawar kayayyakin kare jikinsu daga kamuwa da cutar nan ta COVID-19 na miliyoyin daloli, wanda ya karbi tallafin shi ne ministan tsaro na kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Beti Asomo. Za mu kammala shashin jaridar mu na wannan makon ne da jaridan Dusahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru anda ta bayyana mana cewar waɗansu tsirari waɗanda suke gudanar da aikin su a kamfanin sadarwa ta Nestel mallakar shagin ɗan kasuwar nan Alhaji Baba Amadu Dan Bullo sun gudanar da wata zanga-zanga a cewar su dai suna buƙatar a yi musu ƙarin albashi da kuma kyautata musu rayuwarsu, amma manyan ma'aikata na kamfanin sun ce ba su da matsala a guraben ayyukansu. Yanzu dai an sasanta kishin kowa ya koma bakin aikinsa. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin dukkan ma'aikatan mu da Amurka, ni Umar Faruk Musa da na gabatar da shirin nake cewa a huta lafiya.